daga nan birnin Washington a gundumar Columbia. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Nomad FM da Lord FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen da kuma Niya a birnin Kwanni, sai kuma Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 7 ga watan Disamba na shekarar 2018. Zara Amin Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke daga dan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta ta gudanar da wani taro a birnin Lagos akan yancin mata. A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa an yi wa mutane da dama rigakafin cutar amai da gudawa da ake kira kwalara a Turanci. Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka fice muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna nan tafe da labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan ga labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai zabi William Barr a matsayin sabon babban attorney general din kasar. Shi dai Barr ya taba rike wannan mukami a zamanin mulkin marigayi George H.W. Bush. Barr, wanda ɗan Republican ne, zai mai gurbin attorney general Matthew Whitaker, wanda a watan da ya gabata shugaba Trump ya nada shi bayan da ya sallami Jeff Sessions. Wannan zaben da Trump yayi na zuwa ne a daidai lokacin da lauya na musamman Robert Mueller ke bincike kan katsalandan din da Russia ta yi a zaben 2016. Binciken da ma'aikatar shari'ar Amurka ke jagoranta. Yan majalisar wakilai a bangaren jam'iyyar Republican na yi wa tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey tambayoyi. Wannan zangon tambayoyin, wanda ake yi cikin sirri, zai kasance na ƙarshe kafin yan Republican din su miƙa ragaman mulkin majalisar ga 'yan Democrat a watan Janairun baki. A watan da ya gabata, kwamitin da ke bincike ya aika wa da Comey takardar gayyata kan binciken da ake yi game da zargin alaka tsakanin gangamin yakin neman zaben Donald Trump da Russia da kuma batun sakonnin email din Hillary Clinton. Da farko dai, Comey ya bayyana cewa ba zai amince ya bayyana a gaban kwamitin ba idan dai a boye za a yi mai tambayoyin. Amma ya amince da ƙarshe bayan da aka yi mai alƙawarin cewa za a fitar da takardar duk abin da aka tattauna ga jama'a sa'o'i 24 bayan an kammala ganawar. Su dai ƴan majalisar dokoki na bangaren ƴan Republican na zargin cewa kin jinin Trump da wasu manyan jami'an gwamnati ke yi shi ya kai ga hukumar ta FBI ta maida hankalinta kan binciken alakar gangamin yakin neman zaben Trump da Russia. Suna masu jaddada cewa hukumar ta ki maida hankali kan binciken batun sakonnin email din Hillary Clinton. Yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun ce a yau Juma'a za su bayyana matsayinsu kan ko gwamnatin kasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin kasar. A jiya Alhamis aka bude zaman tattaunawar wanda ke gudana karkashin shirin Majalisar Dinkin Duniya a Rimbo dake arewacin birnin Stockholm. Wannan zaman tattaunawa shine na farko tun bayan wanda aka yi a shekarar 2016 tsakanin yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran da kuma gwamnatin kasar ta Yemen da Saudiya ke marawa baya. Manufar zaman ita ce a nemo bakin zaren sasanta rikicin kasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi. Martin Griffith shine wakilin Majalisar Dinkin Duniya a yunkurin sasanta wannan rikici.
Of course we want a de-escalation. We'll be talking about it in very specific terms while we're here.
Yace lalle muna so a sasanta wannan rikici kuma zamu tattauna kan batutuwa na musamman da suka shafi rikicin. Amma zamu fi mai da hankali wajen bin hanyoyi na lumana domin kawo ƙarshen sa. Griffith ya ƙara da cewa akwai alamun nasara a zaman tattaunawar domin har bangarorin biyu sun amince da wani shiri na musayar fursunoni. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Taliban ta kashe akalla sojojin Afghanistan 14 sannan ta yi garkuwa da wasu sama da 20 a lardin Herat dake yammacin kasar wanda ya hada kan iyaka da kasar Iran a cewar jami'ai. Wannan hari na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar ta Taliban ta fitar da wata sanarwa inda take tinkahon ita ke rike da ragaman mulkin kasar ta Afghanistan. Kakakin gwamnatin lardin Herat Jelani Farhat ya faɗa wa muryar Amurka cewa ‘yan ta’addan sun karɓe ikon wani sansanin sojin ƙasar wanda sojojin Shindad ke rike da shi. Hukumomin Afghanistan da ‘yan ƙungiyar ta Taliban sun tabbatar da cewa daga cikin sojojin da ake garkuwa da su akwai waɗanda suka ji rauni.
Gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yayin da kasashe da kungiyoyi ke ci gaba da jaddada muhimmancin kare ƴancin mata a duniya, wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Arise ta gudanar da wani gangamin fadakar da al'umma kan mutunta mata da ba su ƴancin su. Wakilin sashen Hausa na a Lagos, Babangida Jibril, ya aiko mana da rahoto.
Yanzu haka wata kungiya mai fafutukar kan haƙƙin bil'adama, musamman ma dai mata da yara, ta gudanar da wani gangami a birnin Lagos domin faɗakar da al'umma akan illar da ke tattare da musgunawa mata da kuma ƙananan yara. Shugaban wannan kungiya mai suna Women Arise, Dr. Joe Odumakin, ta mun ƙarin bayani game da dalilin wannan gangami nasu.
Domestic violence is on the increase and statistics are staggering. It is disheartening to see the rate at which women die.
Tace ko shakka babu idan aka yi la'akari da yawan mata da ake musgunawa a wannan kasa, to kaga kuwa akwai bukatar wayar da kan al'umma tare da bukatar gwamnati ta dauki matakai domin kare mata da yara. Shi ma a bangaren sa, wani namiji da ya shiga wannan zanga-zanga na lumana ya shaida mun cewa akwai bukatar fadakar da maza ƴan uwansa akan bukatar daina musgunawa mata, musamman ma dai yara kanana.
Child abuse, domestic violence is on the rise in Nigeria, and so we have decided to take today as a day to talk to Nigerians in our own way.
Yace kwarai da gaske akwai bukatar fadakar da al'umma, domin idan ka duba ga wayanda ake musgunawa a halin yanzu, dukkanin su mata ne ko kuma kananan yara. Rawatani dai da ake samu daga sassa daban-daban na Nigeria na nuna yanda ake ci gaba da musgunawa mata da kuma kananan yara, abinda kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma mata da yara ke ganin akwai bukatar gwamnati ta tashi tsaye domin kare su daga wannan bala'ira da ke fuskantar su.
To abinda muke so yanzu, muna neman gwamnati ta taimake mu kamar irin zakkan nan da ake fitarwa. Muna neman gwamnati ta sa mana hannu a ciki. Idan an fitar, muna bukata saboda muna da yara da kuma yaran suna makaranta, yaran kuma suna bukatan su shiga babban makaranta. Idan yaran sun gama makaranta yanzu ba wani aiki. Sai su zauna kaga kuma yaran baka san yaran ka rinka ganin shi haka yana yawon shashanci.
Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Hukumar lafiya ta duniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar sun kammala shirin ba mutane rigakafin cutar amai da gudawa, wato kwalara, a ƙasar. Abokin aikinmu Abdulaziz Adli Turo ya tattauna da wakilin hukumar lafiya a birnin Yemen, Muktar Hakim Muhammad, inda ya fara da tambayarsa yadda ake aiwatar da wannan aiki. Sai ya ce,
kusan musamman a yi wajen wata tun watan Julai zuwa yanzu an samu annoba jihar Maradi, musamman nan ne tafi ƙarfi, ko da yake sauran jihohi mata ta ɗan taɓa su kaɗan. To gwamnatin Nijar tare da masu kama mushi masu hannun shuni, musamman ma ƙungiya mai kula da lafiya ta duniya OMS, sun kama ma gwamnatin Nijar saboda a samu hanyoyin da za a ciyo kan wannan annoba cuta ta kwalera. To an yi aiki sosai, an kama, an samu, an cuwa mucin ƙarfinta saboda duk inda aka samu wanda take kama da malatin ta yi soke. To cikin hanyoyin da ake bi kun san akwai wata hanya guda ita ce ta shaushawar rigakafi. to amma shau shawar ga kafin nan tana da kaidoji wanda ake bi to kaidojin ta da suka sa aka bi gwamnatin Niger da tare da masu kama mata a masu hannu da shuni suka zaba suka gani ya kamata a samu a yi shau shawar nan saboda a kare cutar annoban nan kada ci gaba da yaduwa musamman ma bisa sauran jihohi to saboda wannan ne aka samu aka soma aikin nan na kwana hudu na ba da maganin rigakafin cutar nan a jihar Age daga 3 Disamba zuwa 6 watan Disamba musamman ma kai a takaice yanda aikin ya kama kenan
wasu yankuna kasashe na arewacin Afrika zanta yammacin Afrika sun dauki wannan shashawa sun tura kasashen waje kamar India inda aka bincike to da binciken da an kawo suna cewa wannan shashawa tana hana maza samun iya musamman wanda suka wuce shekara 15 zuwa bisa me zaka ce akan wannan bincike da sun kai
ka san wannan jita-jita ne wanda dawa an saba jin su di yawanci in ka lura yanzu a yi campaign na shashawa daga kafin cututtuka ana samun irin wannan ƴan matsalolin kanana amma jita-jita ne wanda ba su da hujja ko kada in zaka lura ai shashawa da aka saba yin ta dama inda wannan matsalar gare ta ai da za a gani inda aka saba yin ta wannan jita-jita ne wanda bai da hujja ko daya kuma ba akan wannan rigakafin na cholera bane ake ji shi ko sauran ayyukan campaign na shashawa daga kafi ma an saba jin irin wannan jita-jita
sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon gani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin
to yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai kafin mu bude layukan mu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka
tunanin mutum kamannin sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya
tafiya mai dawowa ba dan adam ba komai ne ma fitina ba a san karshe ba
tafiya ba dawowa ba
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555
malam
da wa muke magana
ina magana da Dauda Rauran Dauda dan malam Gudu
so malam Dauda
fa local government Niger State
so malam Dauda muna jin ka
gaskiya abin da yake min tuwa kwarya na dade ina tunanin hanyar mota na mun magana da gwamnatin Niger hanyar mota da ta tashi daga Gulu zuwa Fada ta wuce zuwa junction kai jama'a in ka iya dubawa kaman ba mutane ne ke zauna a wurin ba amma kafa ce mai fidda amfani abinci amma hanya ne matsalar mu gaskiyar magana ni ba ko ne ni mutumin Kano ne amma na ga wahalar ciki idan na shekara 13 ina aiki shi yasa nace in na samu yadda ku kai mana kuka ga gwamnatin Niger gaskiya
So Malam Dauda mun gode sai kuma daga jihar Kaduna. To da wa muke magana Kaduna? To daga Kaduna yanzu ya katse yanzu da wa muke magana?
Hello?
To daga jihar Adamawa da wa muke magana?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina magana ne da Abubakar Garba.
To Malam Abubakar muna jinka.
Yawwa, ni kira na da ina kira ne da ƴan siyasa, don Allah da annabi mugayen kalamai da sauran fatayya, don Allah abu a hankali, saboda shi dai wannan dai talakawa da Allah ɗaukaka darajar su yanzu, saboda za su zaɓi ne wanda suke so, kowa mai da wuƙa kubansa, shi ne abin da nuna na yau.
To ma dalla Malam Abubakar mun gode. Yanzu kuma dawa muke magana daga jihar Adamawa.
Muna magana da Suleiman Yusuf daga jihar Adamawa on local government.
To Malam Yusuf muna jinka.
Ni ra'ayina yau ina jinjinawa hakimin karamar hukuma tace wanda ya jajirce wajen hada kan talakawan karamar hukumar sa musulmai da kristoci wanda ya kai ga yau har aka bashi hatimul Qur'an wanda yake hidima ga Al-Qur'ani. Yau maganan da nake muku a jihar Adamawa ana gasan Qur'ani na Adamawa sir gaba daya a karamar hukuma na local government. Lalle na jinjina ma wannan hakimi, Ubangiji Allah ya kara mishi lafiya, ya kara mishi daraja. Baba Buhari, Allah bashi lafiya, Allah bashi nasara.
To Malam Suleiman mun gode. Sai daga jihar Bauchi. Da wa muke magana?
Ina magana da Abubakar Sadiq Attahiru Sallafi.
To Malam Abubakar muna jinka.
A lungun Musa Tori. Har kullum muna galibin dawa da girman Allah da ikon Allah gidan Muhammadu Buhari a shekarar 2019 muna roƙon Allah ya bashi nasara kuma Allah ya bashi wajirai wanda za su tsaya aiki domin ceto ƙasar nan daga halin da ta shiga. Kuma muna kira da 'yan Najeriya su so su ba su goyon baya 100%. Muna kira da Allah ta yi zaɓe lafiya a tsari lafiya. Assalamu alaikum. Abubakar Sadiq Attahiru daga gidan mai lamba ɗaya a lungun Musa Matori a Bauchi Yakubu Najeriya.
To Malam Abubakar godiya muke sai kuma daga jihar Kaduna.
Sunana Murtala, Allah ya kiran ku daga Kaduna da garin Rigasa.
To Malam Murtala muna jinka.
To a Hajiya kin san dama fa kullun ana cewa tarihi yana maimaita kansa. Abinda zan yi bayani shine cewa muna mamaki a ce irin su malamai kamar su Ahmed Bin Laka a ce suna shiga siyasa ko suna daukan bangare, malamai ne na addini, a muna ba su shawara a ce tsaya mu ɗayan da su. Kuma duk abin da za mu faɗa abu ne wanda ya faru shine cewa in bai manta ba, ita jam'iyyar da yake mara mu baya a lokacin tafi aka kai ma Maulan mu Sheikh Dare ko harin bom, wannan jam'iyyar ba ce komai ba, aka kai wa jarar Malam Muhammadu Buhari aka kawo aka yi harin bom, jam'iyyar nan ba ce komai ba, shi ma kusa da masallaci na San Tanjallo aka ci aka tada bom, amma kuma ya kowa ba yana bakin wa'inta ba mu saka ya bakin din su ba, amma ya tsaya matsayin shi. Kuma jam'iyyar nan ne za ta tabbatar mana cewa ba ma ban nan ba zai ci gaba da tashi ba tunda lokacin da aka fara har wannan jam'iyyar ta samu mulki, da fata za ku tashi lafiya.
To Malam Murtala godiya muke sai kuma daga jihar Jigawa. Da wa muke magana?
Abdullahi Umar.
To Malam Abdullahi muna jinka. To ina jin mun rasa Malam Abdullahi sai kuma daga jihar Kaduna. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam.
Malama fage ne miki barka da rana.
To barka kadai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa muna jinka.
To ni ina so in ba 'yan takarkarin mu shawara ne dangane da maganar kamfen din da suke yi, saboda kin ga abubuwan da aka fara su ga su an fara su mun gani a Sokoto har ana iya buɗe baki ana danganta wani da zai ki azarta wani. ana iya danganta wani da shine ya kawo yunwa a ƙasa. To ya kamata a ce gaskiya a rika tsaftace kalamai, kalaman da ya kamata a rika yi da duk wa'annan takara namu ɗan arewa ne. Don ga dalilin da wani zai rika buɗe baki yana cewa wannan shi zai azarta wani, domin an tsaftace wani wurin da Allah an ba wani.
To godiya muke Alhaji Musa, sai kuma daga jihar Kebbi.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kina magana da dan Asabe mai fata daga Yauri.
To malam dan Asabe, muna jin ka.
To ni yau zan je ga gona na ne na Kebbi mai girma a Cikuba Gudu. Lokacin da gwamna ya zo neman kuri'an mutanen Yauri, ya yi mana alkawali idan Allah ya bashi nasara zai share mana hawayenmu. Akwai bukatu da dama da muka gabatar masa. To alhamdulillah gona ya samu nasara, amma har yau har gobe babu wani bayani. Shine nake tuna masa da alkawalin da ya mana mu mutanen Yauri. A gaskiya wuri ya tafi, saboda haka mai girma gona ka cika mana alkawalin da ka dauka mana.
To malam dan Asabe godiya muke, sai kuma daga jihar Nasarawa da wa muke magana. To ina jin mun rasa na jihar Nasarawa. To
eh okay. Daga Kalwa ne.
To muna jin ka malam.
Eh Ali Bari ne.
To muna jin ka malam Ali.
Magana ne game da ƴan siyasar nan namu. Masu fitowa sun fara maganganun da ba su dace ba. To amma su tuna akwai lokacin da lokacin Obasanjo na mulki, mataimakin shugaban ƙasar nan ɗan takarar nan nasu na yanzu, akwai lokacin da maganganun da ya yi ƴan jarida suka ce mashi baya tsoron talaka su yi mai addu'a, sai ya ce idan Allah na karɓan addu'ar talaka da Amurka ba ta ci Iraki da yaƙi ba. Saboda shi yanzu ya dawo, to in Allah ya yarda yanzu ne za su gane Allah na karɓar addu'ar talaka, mu da shiransu. Assalamu alaikum.
To malam Ali godiya muke, sai kuma daga jihar Katsina.
Assalamu alaikum, ta'ala barkatu.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kina tare da shugaba Iliya mai fanci da shayi wanda yake bakin kasuwa a garkin Daura jihar Katsina.
To malam Iliya muna jin ka.
Hakika na shigo na fili don in yi godiya da na kwana biyu sakamakon jama'a ba su yi ƙuri'ata ba, amma Allah ya bani lafiya tunda na samu haɗarin mota ne, Allah ya bani lafiya.
To malam Iliya godiya muke, sai kuma daga jihar Nasarawa. Da wa muke magana?
Ina magana da Haruna Galla Galla mai shayi da shanguna lafiya Homan CRO na fiye na CPC lafiya local government.
To malam Haruna muna jin ka.
Ni dai gaskiya ina isar da godiya na da kuma murna da kuma addu'a bisa siyasar da muka shiga nan, dukkan jama'a mamara Buhari baya domin samu zancewa, domin shi ne zaman lafiya Najeriya nan, in Allah ya yarda. Kuma duk yan siyasa ya kamata su ɗauka hankalinsu wajen wannan magana da na fanna kan gaya kansu gaba ɗaya, kuma da mishi baya domin zance.
To malam Haruna godiya muke, sai kuma daga Nijar. Da wa muke magana?
Salamu alaikum, Maryam Dauda.
Wa alaikum salam.
Salamu alaikum kare umma mala ada da dogon dutse.
To muna jin ka.
To abin da har ra'ayi na bisa ga wannan takara wanda za a yi tsakanin Atiku da Buhari, ina so in man ba da ra'ayi na. To tuna ita lakawa na daga da shugaban kasa sun san abin da Buhari yayi, kenan ko su tsaka ne za ku mu zabe tun da yaji an ce yan iya arba'in da sun gane su guda bai su ba har da nanji.
To madalla, mun gode da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Muna godiya ku ci gaba da wannan ƙoƙari. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan na cewa ƙarfe 3:54. To yanzu sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Kuma yin ɗan lagasa ta nan a fita kamta ganewa kasar da kuriya kama mada kasar cikin kofin da kafa na nahiyar Afirka wanda ita ce ƙoƙarin hadawa a shekarar 2019 ta bari. Masanin sha'anin kwallon kafa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru, Ko Sulemani ya yi mini ƙarin haske kai yanda kasar ta tsinci kanta a ciki.
Eh mala wal garba binda zan ga ya maka babban rashi akai na wannan janye gasan kwallon kafan da za a buga a kasar Kamaru wanda Kamaru za ta dauki bakuntaka. Kasar Kamaru ta samu dukan kudi na ganin ta cimma burinta na hada wannan wasan. To yanzu CAF sun zo sun ce ba haka ba, don Kamaru ta samu lacci a abubuwa dewa, kaga zai kawo cikas a kasar Kamaru. Don mazaunan Kamarun ma suna ta damuwa, suna ta ce abu ne da aka hada ko na siyasa ne, saboda shi Fulbe ya samu ya wuce ba abin bane yake cikin zuciyarsu na haka wannan wasan. Amma kuma in aka koma baya zaka gani Kamaru ta dauki wani lalaci, ko kuma za mu ce ta dauki wani ta jinkirce wannan abubuwan da ke faruwa yanzu. Don Kamaru an fara ba ta wannan hada gasan kwallon kafan Afrika a 2014. Tun wannan lokacin aka ba su hada wannan wasan, to suka dinga jinkiri har lokaci ya zo ya wuce, har lokacin da Ahmad ya ce gashi nan fa ko a hudu ma Kamaru ba za ta yi hada wannan gasan ba. Ya kawo rudani, ya kawo tashin hankali Kamaru ta soma dare da rana na ganin tashin maburin an gama wannan filaye da wayansu hanyoyi da airport da duk dai ga sunan dai. Abinda zan ce a takaice Kamaru ban rashi za ta yi kuma asara. Ba zan ce da gaske ba, kuma ba zan ce yana da gaskiya ba, saboda Cote d'Ivoire su ma ba za su yadda wannan abin ya kukuce musu ba, don sun fara aiki sun yi nisa kuma da aiki. To ban sani ba ko yana so ya share wa Kamaru hawaye ne ya faɗi wannan, za mu jira dai mu gani. Amma ni kan a tsammani na banga Cote d'Ivoire za ta bar wannan abin shi ma ya kubuce mata ba.
Mahama Awal Garba, murya Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labarai, amma a wannan karan a takaice.
Shugaba Donald Trump ya ce zai zaɓi William Barr a matsayin sabon babban attorney general ɗin ƙasar. Shi dai ba ya taɓa rike wannan mukamin a zamanin mulkin marigayi George H.W. Bush. Ba wanda ɗan Republican ne zai mai gurbin attorney general Matthew Whitaker, wanda a watan da ya gabata shugaba Trump ya naɗa shi bayan da ya sallami Jeff Sessions. Wannan zaɓin da Trump ya yi na zuwa ne a daidai lokacin da lawyer na musamman Robert Mueller ke bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaɓen 2016. Binciken da ma'aikatar shari'ar Amurka ke jagoranta. Ɗan majalisar wakilai a ɓangaren jam'iyyar Republican na yi wa tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey tambayoyi. Wannan zangon tambayoyin wanda ake yi cikin sirri zai kasance na ƙarshe kafin ƴan Republican ɗin su miƙa ragamar jagorancin majalisar ga ƴan Democrat a watan Janairun baɗi. A watan da ya gabata kwamitin da ke bincike aikawa da Comey takaddar gayyata kan binciken da ake yi game da zargin alaka tsakanin gangamin yakin neman zaben Trump da Russia da kuma batun sakonnin email din Hillary Clinton. Yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun ce a yau Juma'a za su bayyana matsayinsu kan ko gwamnatin kasar ta himmatu wajen ganin an sasanta rikicin kasar. A jiya Alhamis aka bude zaman tattaunawar wanda ke gudana karkashin shirin Majalisar Dinkin Duniya a Rimbo dake arewacin birnin Stockholm. Wannan zaman tattaunawa shine na farko tun bayan wanda aka yi a shekarar 2016 tsakanin ƴan tawayen Houthi masu samun goyen bayan Iran da kuma ƴan kasar wato ƴan tawayen Yemen da Saudiya ke mara baya.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Ledet Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu na yau Keith Holmes, Zara Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya.